أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kaddarta haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata, wanda yake 5 ga watan Safar, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 22 ga watan 8 miladiya ta 2023. Domin ci gaba da karatunmu na wannan littafi Umdatul Ahkam, wallafar Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi. Da idan ba manta ba, a darasin da ya gabata muna cikin wato fasalin da malam ya kawo mana, ko kuma baban da malam yake mana bayani game da abin da ya shafi azumi. Wanda hadisi na karshe da muka tsaya shine hadisin Abdullahi dan Umar, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da abin da ya shahi wisali, wato sadarwa, mutun ya sada azumi da wani azumi, ya zaman to kai azumi baka yi ba, bude baki kuma ka huce har gobe ka dauki wani azumi. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan wannan. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce, ya Rasulullah, ai kai kana hada azumi da azumi. Amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace musu, ai ni ba kamar ku ba nake. Innama ut'amu wa usqa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, ai ni ana ciyar da ni, ana shayar da ni. Wato Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kamar mu ba yake, dan shi yana wisali, Allah subhanahu wa ta'ala yana ciyar da shi, yana shayar da shi, wato yana bashi ƙarfi na kuwa ta yanda zai iya jimurin wucewa da yin azumi na kwana ɗaya, kwana biyu. Amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda rahama ga mummunai sai ya ce, wato yayi hani akan kada a samu dan ɗaya daga cikin wato al'umma yana yin wisali. To ruwaya ta gaba a wani lafazi shine malam yace, wali muslim an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu, فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. Wato ruwayar wannan ta Abi Sa'id al-Khudri, kenan ta zo dan ta yi mana bayani wato iya ina ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da damar cewa kana iya jurewa wato da azumin ka, baka sharuwa ba kamar kai ka sada shi da wani. Amma sai yace maka mine, fa ayyukum arada an yuwasila. Annabi sai yace, to duk daga cikin ku duk wanda aka samu ya so yake son ya zamanto ya sadar da azumin shi da wani azumi, Annabi yace, to falyuwasil ila sahari, to yayi wannan ya sada azumin nashi har ya zuwa lokacin sahur, lokacin da alfijir zai keto. Kenan ba a so ya zamanto mine ka huce da azumi ba tare da ka ci wani abu ko kuma ka sha wani abu. To sahabbai da suka nuna wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam suna kauna za su yi haka nan, duk da haka nan sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, to ya zamanto yayi wisali shi zuwa abin da ya shahi as-sahar. Kina a wannan hadisin zan magani babu laifi, akwai halaccin cewa mutum yana iya sadar da wato azumin shi har zuwa lokacin da alfijir zai keto, lokacin sahur, kina shine ƙarshen dare. Idan ya zamanto shi ma wannan ba zai maka rauni ba akan abin da ya shafi tashi zinyin ibada. Misali cikin Ramadan kana so zakka wuce, amma lokacin kana jin yunwa zakka samu rauni na kai ibada, to wannan bai halatta, bai dacewa ya zamanto wato kai. Kina wannan hadisin bayani ya gabata wato akan shi. Sai babi na gaba wanda zan mu tashi, malam yake cewa babu afdalus siyami wa ghairihi. wato baban da zai yi mana bayani da zai kawo mana hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke magana akan mafificin azumi wa ghairihi da wani shi idan aka ce afdalu siyam idan ka hudda kenan banda abin da ya shafi azumi na farilla kenan azumin da zai biyo baya shine azumi na tatawwuyi azumi na nafila wa ghairihi shine kuma wanda ba na wato ba wanda ba mafifici ba kenan wanda azumin da aka yi hani akan kada ka yi shi kenan shine malam zai yi ma bayani anan zai yi ma bayani akan azumi na nafila wanda an so mafificin azumi ne mutun ya yi shi da kuma azumin da aka hana aka shari'a bata yarda ba kai wannan azumin to a duka wannan fasalin malam zai kawo mana hadisai wanda suke bayani akan wannan wanda sanin mu ne yana daga cikin rahamar ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mana wasu abubuwa na nafila daga jinsin wato ibadu yanzu idan muka duba game da abin da ya shafi azumi ko kuma game da abin da ya shafi sallah da farko a sallah akwai farilla wanda ita ce take saman kanka ita ce salloli guda biyar a yini da dare asuba azhar la'asar magruba isha'i to daga cikin jinsin wannan na sallah sai Allah subhanahu wata'ala ya hudo mana wasu salloli wanda zakai su kuma ana kiran su da nawafil wanda wannan yana daga cikin wato hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala na lokacin da ibadarka ta farilla ta zamanto ta yi rauni to wannan nafil filolin su ne zasu zamanto sun cike maka gurbin da ka samu na kaso a cikin farillarka kenan nan da a cikin sallah akwai tatawwuyi ita ce nafila misali daga ciki akwai sunanin rawatib kai raka'a biyu ba raka'atayn al-fajr kahin ayi sallah asuba idan al-fajr yake to mancin wannan kafin sallah azhar kai biyu bayan azhar kai biyu wata ruwaya yazo kai hudu kafin la'asar kai biyu bayan magruba kai biyu bayan isha kai biyu in ka killissa faraka 12 su ake cewa sunanin rawatib nafila ce bancin ita akwai salatu duha wanda sallar wallaha inji bahaushe ce lokacin da ake yin ta shine daga lokacin da rana ta dago ayye zuwa wato lokacin da ta yi zahi wasu malamai suna ganin lokacin da ta dago wato rana ta dan fara gumi wannan shine lokacin salatu duha bancin nafila ta salati duha akwai irin su tahiyatul masjid akwai salatul istisqa akwai salloli na nafila da yawa irin su qiyamul layl ka tashi cikin dare ka yi sallah wato ta nafila ka nemi abin da kake nema wajen ubangiji subhanahu wata'ala kenan duka wannan ya Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana su daga cikin jinsin ibada ta farilla ita ce sallah dan muka duba bangaren abin da ya shafi azumi shi ma akwai azumi na ramadan wanda shine farilla bancin shi akwai azumi na litinin da alhamis bancin shi akwai azumi irin na arfa irin na ashura da tasu'a bancin shi akwai irin wato azumi da mutun zai sa karan kan shi yace zai ringa azumta ko kai irin na nafila na siyami dawud yau kai azumi gobe ka aije yau kai azumi gobe ka aije bancin shi akwai irin azumi na ayyamul bi 13 14 15 na kowane wata to duka wannan azumuka na nafila ne wanda idan kana yin su zan mu gani a cikin babin hadisi akan irin falalar kai azumi fi sabilillahi wanda bayani zai zo akan shi haka abin da ya shafi haji ita ma bancin haji ta farilla akwai ta nafila idan ka yi ta farilla ta sabka daga kanka ka sabke faralinka kuma idan ka koma duka wannan nafila ne kake wato aikata haka abin da ya shafi zakka idan ka hudda zakka sadaka akwai sadaka ta wajibi ta dukiyarka ta kai ka hudda mata zakka wannan ka hudda wanda yake wajibi ne akan ka kuma akwai sadaka wanda zaka yi ta wato haka wanda ta neman lada ka taimaka ma wani ka samu lada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kenan duka wannan ibadodi na nafilfiloli babban abinda suke ma mutun amfani shine lokacin da farillarka irin ibadarka ta farilla ta samu nakasu to wannan nafilfilolin su ne za a zo a cike maka wannan gurbin da su. Shi yasa idan kana yi kai wanda ne wanda bai yi idan ya zo farilla shi ta samu naqasu da ni za a cike mishi. Kaga duba za ya ce in yana da nafilfiloli na jinsi da ibada na jinsin ibada idan yana da sai a cike idan bai da kuma wannan kuma shi ta shafa Allah subhanahu wataala ya kama mana. Hadisi na farko da malam ya kawo mana malam yake cewa an Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma qala ukhbira rasulullah sallallahu alayhi wa sallama anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-layla ma ishtu. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anta alladhi qulta dhalik. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. وتونا حديثي دقى عبد الله أن عمرو الأنعاس يرد ألا تتبت أجريش wanda Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi yake cewa ukhbira rasulullah sallallahu alaihi wa sallama anni aqulu. Abdullah dan Amr dan Asir da Allah tabbata gare shi yake cewa an ba ma annabi sallallahu alaihi wa sallama labari cewa ni na fadi cewa wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-layla ma shi'tu. Yace wallahi na yi rantsuwa da Allah cewa zan azumci wato dukkan yini na, haka kuma kowane dare wato a cikin rayuwata gabaki ɗaya zan tashi in ringa qiyamul layl. Kenan shi abin da yayi rantsuwa da Allah cewa shi kullun zai yi wuni azumi kwana sallah. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anta alladhi qulta dhalik. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira shi yace kai ne ka faɗe wannan, kai ne ka faɗe haka. فقال سيتي ما النبي صلى الله عليه وسلم قد قلته بأبي أنت وأمي. يتي يا رسول الله حكني حقيقة نافد ونم مغني زنباد فنسر رأيو زنباد فنسك واتو غمد محيفينا دمحيفيرك دمحيفياتا. فقلت فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مشي فإنك لا تستطيع ذلك. أي بذاك إيا ونن أبندك شذك إيايبا. فصم وافطر وقم ونم. النبي صلى الله عليه وسلم يتي بزاك ايا باكا تي ديكا رايوكا كي ازمي وني ازمي داري كما كوانا صلى. اما ابندا النبي يتي يتي باش شاورا شيني كي ازمي كايجي كشاروا هكا كما وترانكا كونتا كي برشي وترانا كتاش. النبي صلى الله عليه وسلم يتي وصم من الشهر ثلاثة ايام وكما كي ازمتي اقوان وتا كوانا اوكو. Yace fa innal hasanata bi ashari amthaliha. Saboda ita lada wato idan kai kyakkyawa guda za a baka kwatankwacin ta guda goma. Wa zalika mislu siyamid dahr. Kuma wannan zai kasance maka kamar wato azumtar duka rayuwarka ce, kamar duka azumin zamaninka ka azumce shi. Qultu sai wato Abdullahi yake cewa fa inni utiqu afdala min zalika. Wato ya rasulullah aini ina iya fiye da wannan ma. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ƙara ba shi shawara yace fa sum yawman wa afṭir yawmayn. To in dai zaka iya wannan to kai azumci rana guda, yau kai azumi sai ka bari sai bayan kwana biyu kuma ka ƙara yi. Haka nan ma dai yace utiqu afdala min zalik, ai ina iya fiye da haka nan. Annabi sai yace mishi to fa sum yawman wa afṭir yawman. To tunda haka ne to ka azumci yau kwana guda sannan ka aje kwana guda. Yau ka azumta gobe ka aje jibi ka dauka gata ka aje haka 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 ka je a rayuwar taka. Fa zalika mithlu siyami daud. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi wannan shine kwatankwacin azumin wato annabi Dawud alaihi salatu wassalam wa huwa afdalus siyam kuma shine mafificin azumi fa qultu sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni utiku afdala min dhalik ya kara maimaita ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ho zai iya sama da haka annabi yace to la afdala min dhalik to babu sama da haka a wata ruwaya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace la sawma fawqa sawma akhi sawmi akhi Dawud yace babu azumi sama da irin azumin dan uwana annabi Dawud shatrul dahr rabin zamani shine sum yawman wa aftir yawma ka azumci wuni guda ka azumci rana guda kuma rana guda ka aje wannan wuni idan ka ayi azumi yau gobe sai ka aje jibi ka dauka gata ka aje to wannan kenan tarjuma hadisin Abdullahi dan Amr dan As yarda Allah ta tabbata a gare shi da ya kasance mutum ne mai himma mutum ne mai kokari wajen ibada has ya kai yayi rantsuwa cewa shi ho wallahi rayuwar shi ga baki dai kawo wuni azumi kwana sallah to baban shi Amr ibn al-As yarda Allah ta tabbata a gare shi ya aurar da shi wato wata mata daga cikin wato Qurayshawa wanda take wato ɗan dangi ce to ganin wato yanda ya zamanto ya cire shi ya koma ibada yake sai ya ji tsoron kada ya faɗa cikin laifi saboda haƙƙin iyali da makamancin haka sai ya kawo ƙaran shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa fa gashi kaza da kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kira Abdullah shine ai a lafazin hadisin yake cewa anta allazi qulta zalika kai ne wanda kace kai daga yau kwana sallah wuni azumi yace wallahi ya rasulullah haka ne ni na faɗa haka nan annabi sai ya fara bashi shawara shawara farko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi shine yace mishi wato sum wa aftir wa qum wa nam wato kai azumi sannan kuma ka aje wani lokaci misali ka dauki kwanaki kana azumin ka sai kuma ka aje ka dauki kwanaki bakai ko kuma kai kwana biyu kana yi ko kwana uku ko kwana biyar sai ka aje wani kwana biyu uku kuma ka tashi kai kuma haka annabi yace ka tashi cikin dare kai sallah amma kuma ka samu lokaci kuma ka kwanta saboda ka huta ko kuma annabi yace mishi mi wasum minash shahri thalathata ayyam kai azumi a kowane wata kwana uku kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi yace fa innal hasanata bi ashri amthaliha saboda lada wato dukkan kyakkyawa aiki kyakkyawa idan kai guda to za a baka kwatankwacin shi guda 10 misali aka ce kai azumi guda uku a kowane wata to ukun nan da zakai kowane daya ana baka kwatankwacin shi guda 10 kinan uku da kai ya koma kamar nawa kamar 30 kinan ka kamar ka azumci watan guda ladan kamar wajen watan guda aka baka to duk da haka nan sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama yace zai iya yin sama da haka yana ga ya mishi kadan ai ace kamar shi yana yin azumi yana ajiya tunda yayi rantsuwa cewa shi ko rayuwar shi azumi kwana sallah ka duba kaga irin himmar shi yanzu duk himmar dalibi ko kuma duk himmar mu ba za ka ga wani yayi rantsi yace shi wa azumi zai yi ta yi rayuwar shi ko kuma yace wannan daga yayi sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kai wa qalilun ma hu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi to fasum yawman wa aftir yawmayn to yanzu tunda haka ne ka azumci wato rana guda sannan kai kwana biyu baka dauki ba azumi yace ma ya rasulullah zai iya sama da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi fasum yawman wa aftir yawma to ka azumci rana guda sannan kuma ka huta rana guda yau kai gobe kai fadhalika misl siyami Dawud annabi yace kwad wannan shine kwatankwacin azumin annabi Dawud wa huwa afdal siyam kuma shine mafificin azumi mafificin azumi shine ka yau azumi yau gobe ka aje kai gobe ka jibi ka aje haka yau kai gobe ka aje to duk da haka nan da yace ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi wa zai iya wato sama da haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi to la afdala min zalika babu wanda yi wannan siyami Dawud a wannan hadisin wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana irin wani azumi ne mafificin azumi mafificin azumi na nafila shine siyami Dawud kai azumi wato irin na annabi Dawud shine yau idan kai gobe ka aishi yau in kai wato gobe ka aishi kuma wannan yana nuna mana a cikin hadisin zan magani irin cikar shari'ar musulunci wanda ta kawo mana wato abubuwa wanda suke dan kadan amma da ladadi yawa yanzu siyamu dahar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace anan yace fa innal hasanata bi ashari amsalha kai azumi kwana uku a kowani wata kowani wata kai azumi kwana uku idan ka hudda watan ramadan wata nawa gare mu wata 11 to za a baka kamar ka azumci duka wannan watannin 11 ne gabaki daya kinan ka gani in je a kowani wata zaka ringa azumin kwana uku shi yasa malamai suka ce kai kokari ka ringa kirda da ayyamul bid kada wata ya zo yayi gabaki daya ba ka samu ba kai azumi koda kwana uku idan baka samu ba dama lokacin irin ayyamul bid lokacin da wata yake 13, 14, 15 baka samu ba kai a wannan lokacin kinan kana iya kuma a kowani lokaci kai akwai wanda suna da kokari zaka ga a kowani wata sai sun yi wannan wasu bancin wannan inda za su yi kuma suna yin na alhamis da litinin litinin da alhamis kowace litinin yana azumi kowace alhamis yana azumi to kenan idan kana yin wannan zai zama to rayuwarka gabaki ɗaya kamar azumi ne kai ko kuma ka zo siyami Dawud shine yau idan kayi gobe ka aje yau kayi gobe ka aje kenan idan ka raba shekara ka gani rabin shekara kai kana azumi to rabin shekara kai kana azumi wata 6 kuma wata 6 ka huta kuma idan ka duba alhasanatu bi asharati amsalha to 6 kallon ka ta sona so 10 wata 6 so 10 nawa zai bada scientific ha wata 6 wata 60 kenan haka ne ina mathematician wata 60 ko to wata 60 kai idan kana yin irin siyami Dawud wata 60 shekara nawa ne shekara 5 ibadar da kai ta rabin shekara an baka misalin ladan shekara 5 to ka gani ashe akwai riba da yawa Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka a wannan hadisin zan mu gani wato babu laifi mutun yana iya labada labari ga wani wato aiki wanda ya kasance yana yi amma ba da niyyar wato abin da ya shayi riya ba misali nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace mishi kai ne kace kaza da kaza da kaza ko kuma da yace shi da yace wallahi la asumanna al-laila wala aqumanna wala la asumanna an-nahara wala aqumanna al-layl da irin suwa yace wallahi shi fa daga yau kawai rayuwar shi wunin shi azumi kwana sallah kaga ba yana nihin yayi riya ba irin himma shi ce ta bada haka nan kinan kai ma idan ba kana ka amuntu riya ba za ta shigo ba a cikin aikin ka babu laifi idan ka bada wannan labarin dan ka shajja wasu ko kuma wani abu wato makamancin haka haka a cikin hadisin zan mu gani cewa dukkan idan an kama labari kan abu to dole ka nemi hanyar tasabbuci ba kawai daga an kawo ma labari cewa wani ya ce kaza kawai shikenan kai daga nan ka bala kawai ka dauki BBC ka tafi ka bada labari kaga da aka gaima annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yasa aka kira shi yace antal ladhi qulta zalik kai ne kace kaza da kaza da kaza kenan wannan yake nuna mana al'umma yammu al'umma ce wadda tana buƙatar kai da tabbutin abu ka tabbatar da abu kafin ya zamanto wato ka furta shi ko kuma ka bayyana shi ko kuma ka yi hukunci wato akan wannan kuma a cikin hadisin nan zan mu gani irin halaccin kuma ko kuma mustahabbancin wato azumin kwana uku a cikin kowane wata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da kuma shi ma halaccin kai azumi yau ka aje kwana biyu kai ko kuma ka zamanto kana yin azumi irin na wato siyami Dawud kenan malamai kuma sun yi sabani akan wato shin ka dauki rayuwarka gabaki ɗaya kana azumi shin ya halatta ko bai halatta ba malamai suka ce wannan bai halatta ba haramun kace kai rayuwarka gabaki ɗaya azumi zakai saboda mene wannan hadisin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar shi ba akan wannan sannan kuma hadisin mutane uku wanda ɗaya yace shi fa daga yau ba shi ba barci kullun sallah shi kuma daga yau yace shi bai ba shi ba armai shi kuma gudan yace ba shi ba mi ba shi ba cin abinci kullun muni azumi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza annabi yace ni ina yin azumi ina cin abinci ina yin sallah da dare ina yin kwanci in kwanta in huta haka kuma wato yana harman mata kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewa dukkan mutumin da ya kyamaci sunnati fa laysa min kenan wannan bai dace wa shi yasa malamai suka ce wato haramun ne yana daga cikin irin abin da ya shahi azumin mukan da idan kai su ka makka azumci shekara kare hadisi yana cikin muslim man sama ramadana thumma atba'ahu 60 min shawwal kana siyamul dahab idan ka azumci watan ramadan ya zamanto bayan ramadan kai 60 shawwal to kana da kamar ka azumci duka zamanin kai ramadan alhasanatu bi ashri amsalha wata guda ka azumta idan kaga da jiya nan kana da kamar azumin kwana 300 kwana 6 da ka azumta na 60 shawwal idan kai 6 so 10 nawa sattin shekara kuma duka nawa ce kwana 300 da nawa ha da sattin ta shari'ar musulunci nawa ce ta shari'ar musulunci 360 lada kwanaki ne shari'ar musulunci nawa ne a shekara lala na'am
360
ba na ba na 350 da nawa da hudu 354 shekara ta musulunci shi yasa ai malamai suke cewa shekara ta bature kullun tana ƙara kwana 11 a shekarar musulunci yanzu idan a shekarar ta bature yau ka cika shekara 30 a musulunci 31 gare ka shekara ɗaya ta ƙara maka kada ka ce kai dan tarantan ne da soranka a 31 nan gare ka in tarandezan aka baka kana ganin soran shekara 2 to soranka shekara guda Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan bancin shi kuma irin sura ta biyu ita ce wadda muka faɗi cewa a kowane wata ka azumci kwana 3 shi ma zai zama to muka kamar wato ka azumci wato gabaki ɗaya zamaninka hadisi na gaba malam yake cewa an Abdullah ibn Amr bin As radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna ahabba siyami ila Allah siyam Daud wa ahabbu salati ila Allah salatu Daud kana yanamu nisfu al-layli wa yaqumu thuluthahu وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَسُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا wato wannan hadisi shi ma waya ce daga Abdullahi dan Amr dan As yarda Allah ta tabbata a gare shi dan ya mana nuni akan wato wani ibada ce ta azumi mafi soyuwa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan abin da ya shafi azumi na nafila shine ce inna ahabbu siyami ila Allahi siyamu Dawud lalle azumin da yafi soyuwa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine azumin annabi Dawud yace wa ahabbu salati ila Allahi salatu Dawud wato mafi soyuwar sallah a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce sallah annabi Dawud sai yace kana yanamu nisful layli ya kasance yana yin barci wato rabin dare wa yaqumu sulusau sannan ya tashi daya cikin ukun shi wani lokaci ya tashi daya cikin uku wa yanamu sulusau wani lokaci kuma sulusi yake kwantawa tukun ya tashi yayi qiyamul layli shi yace wa kana yusumu yawman wa yufṭiru yawman ya kasance yana azumtar rana yau ya azumta gobe ya aje yau ya azumta gobe ya aje kenan ka gani bayan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so a cikin ibada shine na farko abinda Allah ya farlanta abinda Allah ya farlanta ya fi son shi to bayan shi daga cikin nafiloli kuma idan ka duba a sallah ita ce irin sallah annabi Dawud idan ka duba a azumi irin azumin annabi Dawud shi menene yake so jiki yana buƙatar raha jikinka yana da haƙƙi a kanka na ka bashi wato hutu kada ka ce a kai kullun ibada zakai a dole ka samu wani lokaci na hutawa dan ka samu ƙarfin yin ibadar gobe wanda shi Abdullahi dan Amr dan As kada mu manta lokacin da rayuwar shi ta ja ya tsufa ya kai yace wallahi da zai bada iyalin shi ga baki ɗayan su da abin da ya mallaka a dawo baya a bashi rukhsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi ta yin ta a farko yace wallahi yanzu zai iya daukan ta sai ne kai ya tsuho bai iyayen da ya dauka cewa zai yi azumin malamai suka ce sai ya kasance ya dauki kwana 10 misali yana azumi a jere kuma sai ya samu kwana 10 ya huta kaga an dawo dai baya he ya dauka na goma yana yi a jere kuma ya dauka kwana goma ya huta saboda an gaji dama annabi sallallahu alaihi wasallam me ya yi mishi tsoro saboda ya dauki abu yau da gobe zakka je jiki yayi rauni ka zamanto ba zakka iya ba shi ta ita abin da ya shafi aiki na ibada ka dauki wato gulgurin iyawarka ka dauki gulgurin iyawarka wanda zakka wato dawwama akan shi wanda zakka dawwama akan shi gulgurin iyawarka wato yayi ya zamanto ka kwashi diyawa kuma ba aje ba ko ina ka kasa kenan shine mafificin wato sallah ita ce sallah wato annabi Dawud haka kuma mafificin azumi shine siyami Dawud kana yasumu yawman wa yufturu yawma kamar yanda ya gabata hadisi na gaba malam yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alayhi wa sallama bi thalathin siyami thalathati ayyamin min kulli shahr wa rak'atayi duha wa an utira qabla an anam wato wannan hadisi shi ma ruwaya daga abi huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi wanda bukhari da muslim sun rawaito shi abi huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa awsani khalili sallallahu alaihi wa sallam wato badadin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mishi wasiya ya mishi wani gargadi na ibada kokarin shi a wajen wannan abubuwa guda uku shine yace bi salatin da wasu abubuwa guda uku kenan wasiya uku Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mishi wasiya ta farko shine yace siyami thalathata ayyamin min kulli shahr yace ya Abu Huraira kada ka bari kowane wata wato face sai ka azumci kwana uku kaga wasiya ta farko da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ma Abu Huraira sannan nabiyu yace wa rak'atayi duha da rak'atai rak'a biyu ta wallaha kada ka bari kullun wannan raka'a biyu ta wallaha baka yi da ba saboda wa zai kawo mana ɗaya daga cikin falalar salatul duha na'am salatul awwabi aiwa bancin haka sadakar gabobinka sadakar gabobinka kullu sulama alaihi sadaka wa kullu yawmin tatla fihi shams alhadith idan ka gani dukkan gabanka a jikinka kana da gaba wajen 300 da nawa da 60 kuma kowace gaba ta jikinka tana bukata a kowane wuni sai ka mata sadaka sahabbai da suka ji wannan to yare ne za a iya kai sadaka wajen 360 kai kuma ka ce ga kanan sai a hankali to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace maka salatul duha da zaka yi wannan ta wadatar maka gabaki daya to kaga a rike da salatul duha mafi karancin ta raka'a biyu mafi yawan ta raka'a takwas raka'a takwas kenan shine yace raka'atayi duha sannan kuma wa an utira qabla an anam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wasiya ta uku da ya mishi yace kada ya kwanta face sai yayi wutirin shi kenan nan wasiya ta farko ita ce ta siyamu salasata ayyami min kulli shahr kamar yadda muka wadi a hadisin baya cewa kowane wata ya zamanto kai kokari ka azumci kwana uku kana iya kai su a jere kana iya cikin kwana 10 na farko ka azumci guda 10 na biyu ka azumci guda 10 na uku ka azumci guda ko kuma ka kirdadi ayyamul bid kwanuka wanda suke da haske shine 13 14 15 kana iya ka azumci wato a wannan lokacin ko kuma lokacin da kaga dama a kowane wata dai kai ne kai kokari kada ya barka face sai ka azumci kwana uku kina yana daga cikin wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Abi Huraira radiya Allah ta tabbata gare shi sannan da rak'atayi duha kun ji irin yadda muka gai game da abin da ya shafi falalarta sannan yace wa an utira qabla an anam yace mishi kuma kada ya sake ya kwanta face sai yayi wuti saboda ni Abu Huraira ya kasance dalibin ilimi idan ya je makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko karatu to idan ya dawo gida da dare yake muzakara ya dalibin ilimi da dare yake muzakara yake yin karatun da yake muzakarar su wannan ne har da shi wanda hadisan da ya dauko daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to wataran sai zamanto ya gaji kada ya zamanto ba zai iya tashi karshen dare ba yace yayi wutirin to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mishi wasiya cewa to yayi wutirin shi kafin ya kwanta kenan idan ya zo misali ko zai yi muzakarar shi yayi wutirin shi ya zama ya ci gaba da muzakara lokacin da barci ya dauke shi in yaso kenan ka ko karshen dare ya tashi da sha yayi wutare shi kenan wutare kuma ita ma abu ne wanda yake da falala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa autiru ya ahli alquran ya kuma abotan qurani ku ringa wutare kada ka kwanta face sai kai wutare wani rabon shi da yayi wutare tun ramadan tun ramadan rabon shi da yayi wutare kai kokari ko bayan sallar isha idan ka san ka je gida ba za ka iya ba ko kuma Allah ya kadarta kai da ka tashi daga bayan isha ka tayi tare kuke a irin daki na kofar gida kuke a zamne ana ta hira har barci ya fara dauke ku baka samu ba kai wutarin ka to kai kokari tun a masallaci kai wutarin ka kafin ka tayi gida kuma ita wutari karancin ta ita ce raka'a daya mafi yawan ta kuma kana iya sallar dare ce illa ma sha Allah ko kuma kai raka'a 11 ko kuma kai raka'a 13 duka inda sunna ta tabbatar wanda kuma akwai siffa kala kala annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yayi wutirin shi da raka'a 2 da yayi shidda suran ya gama ta wato a wutiri yayi raka'a 11 wani lokaci yayi gama ta raka'a 13 ko kuma ka bi sallolin 2 duka a gani sai a ta 8 ka zauna ka yi tahiya to ban ka tashi ka karo dai ba tare da ka salamce ba wato sannan kuma ka zaman to ka salamce ita ce kenan duka raka'a 9 nan wutirin ka kenan dai kai ne kada ka kuskura wato dare ya zamanto yayi ko kuma kai kwanta kai barci baka tashi qiyamul layli ba kawai sai alfijir sai da ma yake to an ta da iqama to kan ka tashi kenan kai kokari ka ringa wutiri ko da wato a farkon wato abin da ya shahi dare ne ina ana hadisin zan mu gani irin da farko irin yanda wato Abu Huraira wato yake kauna annabi sallallahu alaihi wasallam har ya maida annabi sallallahu alaihi wasallam badadin shi ne yace ausani khalili sallallahu alaihi wasallam kuma lalle wannan wasiyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma Abu Huraira wasiyoyi ne wanda suke da girma sannan kuma a hadisin zan mu gani wato mustahabbancin wato yin azumi kowanne wata kwana uku da kuma kiyaye abin da ya shahi rak'atai duha rak'a biyu ta wallaha da kuma wato wutiri kafin ka kwanta idan ka zamanto ba za ka iya tashi ba wato karshen dare wato kai wutirin ka sai hadisi na gaba mallan yake cewa an Muhammad bin Abbad bin Ja'far radiyallahu anhu qal sa'ala Jabir bin Abdullah anaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawm al-jum'a qala na'am wa zada Muslim wa rabbil Ka'ba wato wannan hadisi daga Muhammad bin Abbad bin Ja'far yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa sa'altu Jabir bin Abdullah yace ya tambayi Jabir dan Abdullah yarda Allah ta tabbata a gare shi anaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an sawmi yawm al-jum'a wa shin haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da azumtar ranar juma'a qala sai Jabir yace mishi na'am kwarai da gaske wa zada Muslim akwai ziyada a ruwaya ta Muslim yace wa rabbul ka'aba wato yana rantsuwa da wato ubangijin wato dakin wannan rabbul ka'aba daki kenan na ka'aba duk da wannan ziyada ta da take cikin Muslim malamai suka ce babu ita a cikin Muslim da wannan lafazin cewa wa rabbul ka'aba bata zo ba a cikin Muslim ta zo a cikin sunanin Nasa'i lafazin da yazo cikin wato sunan cikin sahih Muslim shine wa rabbu hadhal bait kenan wa rabbu hadhal bait ba wa rabbul ka'aba kaga irin kiyayewa ta malama hadisi hatta da lafazin wannan da yace zada Muslim wa rabbul ka'aba to a Muslim babu wa rabbil ka'aba sai dai wa rabbi hadhal bait shi Imam an-Nasa'i shine ya rawaito da wato wa rabbil ka'aba to wannan hadisin Jabir dan Abdullah yarda Allah ta tabbata a gare shi shine Muhammad bin Abbad ya tambaye shi cewa wai haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani da azumi ranar juma'a sai Jabir yace mishi kwarai da gaske wa rabbul ka'aba ko kuma wa rabbu hadhal bait yana rantsuwa da ubangijin wannan daki kenan dakin ka'aba wanda kuma tambayar da ya mishi munasabata shine lokacin Jabir yana tawafi shi yasa ya mishi rantsuwa yace wa rabbu hadhal bait ya mishi nuni da rantsuwa da kuma ubangijin wato wannan daki mai alhurma shine dakin wato ka'aba kenan wannan hadisin shi kuma kan mas'ala ne game da abin da ya shafi hukuncin azumi ranar juma'a dan me yasa shari'a ta hana azumi ranar juma'a saboda ranar juma'a ranar idi ce ta musulmi idi ne na sati na musulmi kuma yanda ya kasance idi na musulmi ba zai rana ce wadda ta nuna farin ciki da nuna abin da ya shahi wato kaunar juna bai dacewa ya zamanto an tashi ana yin azumi a cikin wannan ranar kamar yanda yake Eidul Fitr da Eidul Adha Annabi sallallahu alaihi wasallam zan mu gani hadisi a gaba wanda yake mana Annabi yayi hani akan a azumci wannan rana yace wannan rana ce ta cin abinci da shan abin sha da kuma farin ciki da kuma wato a samu kowa ya ji kan juna a je ayi musafaha ayi abubuwa wanda suke na wato nuna farin ciki to shi yasa shari'ar musulunci sai ta sanya juma'a ma ta zamanto rana ce ta cin abinci kada ya zamanto mutun ya kaita ta ita kadai da yin azumi saboda ni kuma bancin haka nan malamai suka ce kada wasu jahilai su dauka cewa dan tana ranar juma'a dole kuma a ƙara wani aiki na ibada mai yawa a wannan rana saboda akwai da yawa wanda zaka gani zasu ranar juma'a duka za a kebance ta da wasu ibadodi wanda suke masu yawa har akai wudu'i da abin da Allah bai ce ba ayi aje ayi kinan kaga saboda wannan shari'a take kawo maka wato irin abin da ka'ida malamai suke cewa saddul lizari'a kamar yanda yahudawa suka rudu da ranar su ta asabar rana asabar wajen yahudawa babbar rana ce shi yasa ko aiki ba ai ba aiki sai aje a dukufa kan kaza ayi ta kaza na ibada da wasu abubuwa makamancin haka to mu juma'a shari'a bata sa mana ba wannan ranar idin mu ne amma bata ce ba ka je ka bar aikin ka dan da yawa mu ma wasu musulmi suna yin kiyasi da irin yanda yahudawa cewa a to mu musulmi ne tunda yahudawa ma sambi di mashi bisa aiki mu to juma'a zamu mai dogon mu aiki to wannan yana da kyau amma dai ba ya zamanto ba ka ce a ka sa shi wani abu ne kamar na ibada haka je ka rudu da wannan ba wallahi bane ka hutu ran juma'a ka zo wato shagon ka kai saye da sayarwa ka kai aikata aikatanka bari ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya suke ba Allah subhanahu wa ta'ala ba yace fa idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' kinan suna ina suna kasuwa kinan ba wai nuna wannan bane mutun yazo yace a shi bai zai tai ba kasuwa ranar juma'a ko kuma ba zai huddo ba shago mabukata sun zo suna neman wani abu kai an san ranar juma'a kai kwata-kwata maka kautawa kaga ka dan unta sama al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ala kulli hal ranar juma'a rana ce ta idi wanda bai dacewa ya zamanto wato an yi azumi a wannan rana wato ka kadaita ta da azumi zan mu zo mu gani wato irin ruwaya ta gaba duk da malamai sun yi sabanin cewa shin azumin na ranar juma'a a kadaita shi shine wato bai dacewa ko kuma ya ne ne malamai suka ce ka kadaita shi ne kawai ka dauki kai ranar juma'a ranan nan ce zaka yi azumi wannan shine bai dacewa shari'a ta yi hani kamar yanda yake cikin wannan hadisi wanda Ali ibn Abi Talib in ban manta ba akwai wata fada ta shi yake cewa idan kana so kai azumi ma ka kirdaji rana Alhamis yace rana Alhamis kai azumi sai ranar Juma'a ta zamanto maka kamar idi yanzu azumin Ramadan ba ana yi ba idi yazo to ranar Juma'a idi ce yace ka ringa yin azumin ka ranar Alhamis sai ranar juma'a ta ringa zo maka kamar idi ce gashi kai azumi gobe idi gobe sallah yayi Ali ibn Abi Talib akwai wata fada ta shi akan wannan shi yasa wata ruwaya yazo kamar yanda hadisi na gaba zai gwada mana wata irin ruwaya da take karfafa wannan maganar na cewa illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum malamai suka ce yaushe ne juma'a idan ta zo zaka iya yin azumi shine lokacin da ya kai ta fado irin ranar azumin ka misali kai ne kake azumin ramuwa sai juma'a ta fado to wannan babu lahi kai ran juma'a ka huce da shi ran juma'a ko kuma irin ranar arafa ta fado ranar juma'a to wannan babu lahi ka dauki azumin wannan ranar juma'a ka yi shi inda arafa da ta huce ranar juma'a ne ta yi fado ko duk ranar juma'a suka fado ko kuma ashura da tasuwa su fado ranar juma'a babu lahi ka dauki wannan azumin na ranar juma'a ko kuma sita shawwal ka fara kana so ka yi sa ajire ya fado ranar juma'a kana iya ka yi shi kenan duka duk wani azumi ko kuma siyami dawudi da zakai kai azumi yau ka gobe ka aji dan ka dawo ta fado maka alhamis ka aji gobe juma kana iya ka dauki azumin ka kai kuma ranar subdu ka aje ka yi ta amma ba ka kadai ta ta bane ita kadai da yin azumi kenan a fahimci masalan da kyau Imam Malik yana da wata fada wanda yake cewa bai ji ba daga wajen wasu daga cikin malamai da kuma malaman fiqhu wanda ake koyi da su suna hani akan azumi na ranar juma'a bari dai yace azumin ranar juma'a hasan ne yace kyakkyawa ne yace yaga wasu daga cikin ma'abota ilimi suna azumtar wannan rana yace kuma bari ma wasu suna kirda da wannan rana su dauki azumi to wannan fada ta Imam Malik Allah subhanahu wataala ya ji kanshi malamai suka ce za a maida ma Imam Malik kayan shi saboda mi saboda hadisi tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo ya nuna cewa azumi ka kadai ta ranar juma'a ita kadai ka dauke ta cewa haka ringa kirdarar ta kace ita zaka yi azumi wannan ya saba ma shari'ar musulunci ne kenan dole Imam Malik za a mayar da magana shi kuma shi da kanshi yace idan ya zamanto hadisi ya ci karo da magana shi yace ku dauki magana da hadisi ku zamanto kun mayar da magana shi yace cikin baitittukan nashi yace wa malikun imamu daral hijrati qala wa qad ashara nahwa al-hujrati kullu kalam minhu dhu qabuli wa minhu mardudun siwa ar-rasuli wato Imam Malik yayi nuni ga abin da ya shahi kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yace kullu kalam minhu dhu qabuli wa minhu mardudun siwa ar-rasuli dukkan wata magana ana iya fadar ta a mayar da ita amma banda fada annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan malaman nan na mazahib arba'a suna da irin wannan magana cewa idan magana su ta ci karo da magana annabi to ka mayar da maganar su Imam Shafi ita yake ka dauki maganar shi ka buga ta da katanga ka dauki magana annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan magana ta Imam Malik hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce ya gusar da wannan magana haka kuma ya tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi hani da yawa akan azumin wato wannan ranar irin Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi da Abi Zar da nan kuma wannan ruwaya ta Abi Huraira da Abi Huraira da wannan ruwaya ta wato Muhammad bin Abbad bin Jafar da ya tambayi Jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi to yaushe ne zakka azumci ranar juma'a to hadisin wannan na gaba shi kuma zai yi mana karin bayani game da wato wannan mas'ala shine Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yasumanna ahadukum yawmal juma'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu wato Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kada a samu dayan ku ya azumci ranar juma'a sai dai yaushe sai dai mi illa an yasuma yawman qablahu sai dai in ya azumci wata rana kafin ranar juma'a ai aw yawman ba'dahu ko kuma zai azumci rana ta bayan juma'a kinan kada ka azumci ranar juma'a ita kadai sai dai in za ka azumci ranar alhamis kinan sai ka hada da juma'a kai azumin ka ko kuma yau zakka azumci wato juma'a to zakka gama ta da gobe asabar kinan idan wannan ne shi ma ya halatta wato kana iya daukan ranar juma'a kai azumin ka amma tare da hada ta da ranar asabar ko kuma ka da kai ka azumci daman wato ranar alhamis yau gobe juma'a ka azumci wato wannan rana kenan wannan hadisi shi ma yana mana hani akan kadaita juma'a da yin azumi kuma yana mana nuni akan halaccin wato yin azumi ranar alhamis ka hada shi da juma'a ko kuma ka azumci ranar juma'a ya zamanto kuma ka hada ta da wato abin da ya shafi wato ranar asabar wanda akwai wata ruwaya ta Juwairiyya yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajen suranar juma'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya same ta tana azumi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata asumti ams sun jiya kin yi azumi fa qalat sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama la abata yi ba azumi jiya yace aturidina anta sumi gadan yace to shin kina san zaki yi azumi ne gobe da kika dauki azumi yau ranar juma'a qalat la sai ta ce mishi a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa afdiri to aje wannan azumi fa aftarat sai ta aje wannan azumi kinan kaga wannan yana mana nuni mene ita juma'a ce ka kaice ta da azumi wato bai halatta bai dace aka ce ka dauki kawai ranar juma'a ranar idin musulmi kace kana yin azumi a wannan rane wannan bai dace wa shari'ar musulunci wato ta haramta wannan sai hadisi na gaba mallan yace an abi ubaid maula ibn azhar wasmuhu sa'ad ibn ubaid قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه نسككم وتوانا حديث رواية لك عبيد مولانا أزهر يرد الله تتبتع أغريش يكي تشوى يا هل تئيدي tare da Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi sai Umar yake cewa hadhani yawmani wannan rane ku guda biyu naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani an siyamihima akan a azumce su wasu rane ku ne yace yawmu fitrikum min siyamikum ranar wato sallaku wato ta azumi wato lokacin da aka ce azumi an gama azumi ya ida an ga wata na Shawwal to wannan ranai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani ayi azumi a wannan ranai yace wal yawmul akhir rana ta biyu ita ce allazi ta'kuluna fihi nusukikum ranar da kuke cin abin yankan ku abin layyanku kenan shi ma ranar layya haramun ne ayi azumi a wannan rana kenan wannan hadisi yana mana nuni akan hukuncin azumi a wannan rane ko guda biyu na idi kai azumi ranar idi na Ramadan ko kuma idin layya wannan haramun ne a shari'a sannan idin layya hatta da kwana uku na bayan idin layya wannan su ma suna cikin ayyamul eid su ma bai dacewa haramun ne mutum ya yi azumi a wannan rane ko sai dai mutum guda wanda yake ya hau haji kuma bai da hadaya a cikin wannan kwanakin yana iya bayan ranar da aka yi layya ranar da aka yi yanka na farko wannan rane kuma su biyowa ba lahi yana iya yi azumin shi musamman ma in ya kasance wato bai da layya amma sakanin wannan to haramun ne wani ya ce zai yi azumi a wannan rane ku shi yasa idan Ramadan ya zo aka yi katari kana daga cikin ƴan sai mun gani da idan mu baka gani ba har sai da aka yi retar kai retar baka dauka ba kana da 27 azumi 27 ko da 6 sallah ta zo to abinda yake wajibi akan ka shine ka ajiye azumin wannan ka ajiye azumi ayi sallah da kai bayan sallar wannan sai ka ci gaba ka rama wato abubuwan da aka barka idan kuma ka nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta ma inda gangam ne in kuma akan kuskure ne sai ka rama kai ta istighfari Allah subhanahu wataala kuma baya karba baya kama al'umma game da abin da ya shahi wato kuskure ko kuma mantuwa ko kuma abin da aka tilasta su akai kenan wannan shine azumi a ranar idi haramun ne kamar yadda wannan hadisi shi ma yayi mana wato bayani sai ruwaya ta gaba mallan yake cewa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an sawmi yawmayn al-fitr wa an-nahar wa an ihtimal as-sama'i وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وأن الصلاة بعد الصبح والعصر وتوانا حديثي شما دقى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يرد الله تتبتى قريش يكي تشوى وتوى النبي صلى الله عليه وسلم يا يحني قمد أزم وسكوانك ودابي شني الفطر والنهر وتوران الأزم يران سل أزمي da ranar sallar layya wannan haramun ne a samu mutum musulmi ya azumci wannan rane ko sai ce wa anishtimali samai da kuma wato hani akan abin da ya shahi kurman yabe shine mutum ya zo ya nade jikin shi gabaki daya yanda hannun shi ma bai samu damar da zai huto ka nade ka laulaye duka jikinka ka laulaye kurman yabe haka Hausa ake ce mu shine ka nade duka jikinka hannunka a ciki ka gani nan da nan zaka in zaka wadi ma bayan da zaka yi ka taro to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani wato akan wannan sannan ku wa an yahtadi ar-rajulu fi thawbin wahid sannan kuma mutun a samu mutun yayi zama wanda aka hana a ranar juma'a a tufa da tufa shi guda wani irin zama ne al-ihtiba yawwa ace kuma tufa guda ce kasa misali zanan ka guda ne babu wani wando a ciki kai irin wannan zama ka gani al'auran mutun za ta bayyana shi yasa shari'a musulunci ta yi hani akan wannan kada kai wannan zama amma idan ya zamanto akwai wani wando misali a ciki babu laki kana iya kai kuma ran juma'a kaga nan ba abinda aka yi hani ba na ran juma'a ne ba wannan misali ai yanzu a irin wasu gariruwa akwai wanda har yanzu suna tsar mazani yanzu misali in ka duba irin ƴan India irin ƴan Indonesia irin ƴan Yemen ana samu wanda har yanzu suna tsar mazani su al'ada su ci namiji ya tsar mazani kai nan in ka zo ka tsar mazani ka gani ai matsala ne to wannan su al'ada su ci anan kusa ma idan ka duba irin Somali anan Afirka su ma suna da wannan al'ada ta tsar mazani to idan ka dar mazani matukar babu wani wando a ciki to haramun ne kai wannan irin wannan zama saboda al'auran mutun za ta bayyana kuma haramun ne kenan ka gani sannan kuma a juma'a shi ma shari'a ta yi hani a wannan in irin wannan zama kagabancin al'aura kar za ta bayyana to wani yana iya cewa yanzu ai a juma'a misali yanzu ba zani ba muke sa in wando ne muka sa to a juma'a ka iya malaman suka ce a didda haka nan bai dace ba kai saboda mine saboda idan ka yi haka nan da nan baka iya control din iska tana iya ta huto har wallaka ta kare kai baka iya nan da nan ko kuma kai ta shakka kai kuma har wallaka ta kare baka sani ba to shi yasa malaman suka ce ai yanzu hanin yana nan bai dacewa mutum ya zamanto ya irin wannan zaman wato a ranar juma'a sai ya ce wa anis salati ba'da subhi wal asri da kuma wato hani akan yin sallah bayan asuba da bayan la'asar kawai haka nan bayan asuba ka tashi ka kirkiri nafila ka ce zakai to annabi yayi hani Allahumma sai dai in ya zamanto rak'atayil fajr ce kaman ta baka yi ba ko kuma lokaci ya riske ka baka samu baka yi to ba laifi bayan an yi da sallah kai kokari ka tashi kai saboda an samu wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sallah yana yin wannan nafila annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi yani yace rak'atayil fajr ce ta kubce mishi bai yi ba yanzu yake yin ta kenan wannan babu laifi wasu malamai suke cewa ya zamanto gak da juma'a da gak da abin da ya shafi sallah asuba ne kafin irin rana ta zamanto ta huto saboda yana daga cikin lokuta wanda suke an hana sallah shine lokacin bayan sallah asuba da kuma bayan sallar la'asar haka kuma bayan sallar la'asar misali an yi da sallar la'asar kawai ka zo ka kirkiri nafila to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan wannan wato ayi sallah a wannan lokacin akwai lokuta wasun kai su lokuta nawa ne wanda aka yi hani akan sallah lokaci biyar ko uku biyar na farko lokacin asuba bayan asuba na biyu na daidai fitowar rana yawwa na uku bayan la'asar daidai faduwar rana daidai zaman liman wa a tayyatul masjid in ka shigo yi zakai kai fasiha na'am lokaci na karshe zawali daidai rana tana tsaka shi ma haramun ne yana wannan lokuta uku na lokuta biyar wanda malamai suka wasa su wanda a hadisi sun zo uku sun zo a game kuma wasu ma sun zo a bangare guda wannan duka lokuta annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani a ga zamanto an yi wato sallah wato a wannan lokuta kina a gurguje wannan hadisi hani daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan a azumci ranar layya ko kuma ka azumci ranar idi na azumi idan duka wannan haramun ne haka kuma hani da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan mutun ya zamanto ya darme jikin shi ya lalluba da jikin shi gabaki daya ya laulaye jikin shi shi ma hani yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama haka kuma hani na uku shine annabi sallallahu alaihi wasallama da ya hani akan al-ihtiba shine ka zamanto da tufaka guda zani ne a jikinka kuma kai zaman wannan da al-ihtiba shine ka daga kawahuwanka irin yanda zaman da malam yayi a ce tuface guda ka gani ai matsala ne ina annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi hani akan wannan sannan na hudu shine hani akan sallah bayan asuba da bayan wato la'asar sannan wannan ya zamanto ka tashi ka kirkiri nafila wannan bai dacewa to idan sallar farilla ce misali ta barka sallar farilla ta barka bakai ba sallar farilla har aka yi da la'asar ya zakai barci ya dauke kai disattar ka tashi sallar farilla kuma hani ya zo akan kada kai sallah bayan al'asar. Ha? Abu kuma ta wadar san ke. To labas insha Allah. Hadisi na karshe wanda zan mu tsaya akan shi lokaci yayi shine hadisin Abi Sa'id al-Khudri yarda Allah ta tabbata gare shi. Yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu anin nari 70 kharifa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan mutumin da ya azumci rana guda fi sabilillahi yayi ta yana neman wato yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wasu malamai sun fasarta ta akan haka, wasu malamai suka ce a fi sabilillahi a fagen daga an huta yaki kuma kai ka dauki azumi, saboda duk inda fi sabilillahi tazo zaka gani a cikin alqur'ani ana nihin yaki. Wasu yasa wasu malamai suka fasarta akan haka nan, amma dai duka dai yana dauka dukkan mutumin da ya azumci rana fi sabilillahi yana neman yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi dan Allah ko kuma a wajen yaki. Ba'ada Allahu wajhahu anin nari 70 kharifa, wato Allah subhanahu wa ta'ala zai nisanta wato fuskar shi wato abin da daga wuta masafa ta tsawon shekara 70. Dai azumi dai idan kai za a ma hakan, dai azumi dai idan kai za a ma hakan. Akwai wata ruwaya wadda ta zo idan mutum ya azumci rana daya Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya wani handak, wani katar rami tsakankanin shi da jahannama, ba shi ba wannan wani garu katu tsakankanin shi da jahannama. To duk in kai yau an sa shekara 70 kana ta yi haka ake ta ƙara nisanta ka daga wuta, idan ka ga mai azumi ho yana da falala. Shi yasa Allah ya ce asawmu li wa ana ujzi bi. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Abu waje wannan hadisin shi ma yana nuna mana falalar azumi fi sabilillahi kuma da kuma irin yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaita akan yin azumi da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tsiratar da mutum daga abin da ya shahi wato shiga wuta idan ya azumci wato koda rana guda ce wato fi sabilillahi wato a wajen yaki ko kuma yana neman yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da fatan abin da muka faɗi daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada gaba daya, kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatunmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.